com a porra. Aí você é um gol. Quer ir do pai de porra? Nabaki yarda nabaki so farin cikin ki shine ke so bakin cikin ki ai bana so zani sama ki kazam zani cikin duhugin haskani mu aure mu zan misali nabaki kula ki ma ki bani ki nayi sakar a kirani na zamo majinuni kan san ki buri na kullun ayin danki da murmushi a fuskan ki Masoyata, soyata, aminiyata, urin zuciyata.
Idan na barci damuwa, zuciya take fadawa da naji kanshin rabuwa. Ranar ban iya motsawa, akan ki ma sai nayi rawa. Kiɗa na nayi dokawa, domin ki ni ba na fushi. Ko me zaki min nawa? Babu ko rashi ba za su suka ni unguje ki ba Duk waya duk rinzi ba zan so wata kamar ki ba Na yi dacin ya mai kyau eh gatan baba Ilhama
Na baki so farin cikin ki shi nake so bakin cikin ki ai bana so na baki yarda na baki so farin cikin ki shi nake so bakin cikin ki ai bana so fata na naure ki hatte ki cikin daki abinci sutura baki baki iki kabar zan shiga yanayi Domin keni ke ra'ayi masoyata na baki yarda na baki so farin cikin ki shi nake so bakin cikin ki ai bana so ai bana so
idan na rasa ki dole ne zana walita ko cikin barci na na san zana jigata kan ki zai iya fuskantar komai tunda bani da damuwa Ce silar jin daɗi na abokiyar tsarin rayuwa Ni da ke muna tare ko mutuwa ta riske ni
Na baki yarda na baki so Farin cikin ki shi nake so Farin cikin ki ai bana so Ai bana so Na baki yarda na baki so Farin cikin ki shi nake so Farin cikin ki ai bana so
Come boy, I came to bad boy. I saw go. Go hooter, that is so yeah, oh, so yeah, that is so yeah, come.